بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافين مالم بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasi na 61 cikin wannan littafi 61 wannan shine darasi na 61 kuma muna daidai gabata 33 as-sidiq inda malai yake jan hankalin daliban ilimi da su zamto masu gaskiyar zance magana ta zamto in za ta fito daga bakin dalibin ilimi a tabbatar in an bi ta haka take gaskiya ce domin kamar yanda malam Bakari yake cewa ita gaskiyar magana unwanul waqar wa sharaful nafs wa naqa'us sarira wa sumuul himma wa rujhanul aqal wa rasulul mawadda ma'al khalq wa sa'adatul jama'a wa siyanatu diyana wa innan dik sidiqul lahaja yana dauke da waɗannan abubuwa wanda duk mun tattauna akan su ashek Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya dan yi sharhin wannan magana ta Malam Bakar har ya kawo mana kissar Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin sahabban nan guda uku da basu samu zuwa yakin Tabuka ba kuma Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ladabtar da su ta hanyar kaurace musu su uku wayanda suka faɗi gaskiyar su basu yadda su gabatar da uzuri na ƙarya ba kamar yanda sauran wayanda basu je ba suka gabatar da azar uzurruka na ƙarya wayanda suke ba na gaskiya ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba abin da ya bayyana daga gare su da haka daga ƙarshe wannan fadin gaskiya da suka ab suka yi ya ja musu alheri mai tarin yawa duk da cewa sun dan sha wahala na jarabawa da suka tsinci kansu a ciki na kaurace musu da daina musu magana da sauran abubuwa makamantan irin wannan amma karshe dai Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su gashi nan kuma kissar su har zuwa atashi alkiyama ana karanta ta wanda wayancan da suka bada uzurin makilan an ce ka kawo ɗaya ko biyu a cikin su an baka aiki amma ga kissar Ka'ab tana nan ana karantawa ila yawmil qiyama kuma abin da ya jawo shine sidiqul lahaja qala al-Auza'i Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yace ta'allami sidqa qabla an tata'allama al-ilma wai ka koyi gaskiya kafin ka fara koyon karatu wannan yana daga cikin tarbiyyar salaf kafin a karantar da kai karatu sai an koyar da kai adab kamar yanda Imam Malik lokacin da mahaifiyarsa ta kawo shi majalisar Rabi'a in ban manta ba cewa ta a koyar da shi ladabi amma abin da zai baka mamaki yanzu iyaye gabaki ɗaya hankalin su ya fi tafiya kan a bawa yara karatu tarbiya ba wanda yake damuwa da ita karatu kawai in da zai dinga samun canji na rayuwarsa iyaye suna kallo dubba karatu bane in dai basu je yana rerawa rara yana ta karantawa ba wannan shi yasa qurra suka yi yawa makaranta masu karatu suka yi yawa amma in ka kalli rayuwarmu ba wai ka koma can rayuwar magabata ba a rayuwa kawai ka koma ka dan yi reflecting din lokacin iyaye da kakanni nan baya ka dan za ka ga rayuwar ta sha bamban saboda yanzu abinda muka fi damuwa da shi karantarwa mai taba yara karatu kuma malami maimakon ya zama murabbi shi malami murabbi karantar da kai yake tare da tarbiyantar da kai to sai ake samun mudarris kawai karatu zai tabaka zaunar da kai in kai a tahfiz kake kawai ta rera ka zo ka haddace shikenan tashi ka tafi a shar kake yi a baka da kunya baka biyayya ga iyayenka ba abin da ya shafe shi da wannan kana wuciya ta gaban babanka da takalmi kamar zaka taka mata da duma wannan dubbe shafe shi ba kawai wannan kawai shi da ya biya ma karatu kuma in za a kawo ma yara kanana yanzu a dade ka koya musu azkar ka koya musu sallama ka koya musu ladabin shiga ban daki duk wannan ba karatu bane sai an ji yaro yana rera sai ka ji ana malam an gojen sati nawa da yaran nan har yanzu baya karatu to za ka ga galibi iyaye na da tarbiya ake fara zama a koya ma ladabin zama a koya ma ladabin magana a koya ma ladabin kaza kafin ma a fara biya maka karatu wannan shine tarbiyar magabata shi yasa za ka ga in suka biyo hanya karatu ne za ka ganshi kawai a kaice in kai mu'amala da su za ka tabbatar da kai mu'amala da cikakkun mutane masu ilimi da aiki da ilimi in aure ya hada ka aure su ko suka aure ka to su ma wannan za ka tabbatar da cewa ka auri gidan tarbiya ko kuma ka auri mai tarbiya in kai mu'amala ta kasuwa ta hada ka da shi ko office ya hada ka da shi ko wani abu makamancin kai ko shiga mota kai ya sani saboda mallami waqir kabira nawar duk yana sanar da wannan an koyar da shi wannan adab din amma yanzu zaka iya tahowa dalibi shi ma kamar zai buge iyayensa ko kamar zai buge malamin sai dai kai ka tsaya shi kuma ya wuce sannan ka wuce to za ka ga shi yasa za ka ga muka bambanta da shi yasa za ka ga akwai yawan makarantu ana ta budewa ana ta karantar da mutane amma karatun sai ga impact tasirin karatun sai ga ba haka ya kamata ba ya kamata tasirin karatun yanda makarantu suka yawa sako da lungu birni da kauye ya kamata tasirin karatun ya baka to ba dan komai ba abin da yasa babu tasirin karatun saboda wato shi kansa malamin ba murabbi bane mudarris shi yasa zaka iya ganin sa shi ma ba wani dabi'u ne masu kyau yake da su ba kawai tsotsayi aka samu dai gashi ya biyo line ko ba ku gani irin wannan kawai by accident gashi dai yanzu ya biyo line amma tarbiya ko ta sisin ko babu shi ma ba mutunci ne da shi ba da kansa ma yana faɗa yace ni fa da kake gani ba fa mutunci ne da ni ba to ka bashi da kuma da kake so ya koya danka to saboda haka wayannan abubuwan gaskiya sai mun koma mun gyaggyara su mu yadda cewa makarantun nan yanzu sune kusan ƴan wuraren da suka rage wajen tsantsanta da kuma samun tarbiya mai kyau shi yasa zaka ga cewa hatta inda zaka kai ƴaƴanka su karatu sai ka duba wanda zaka danka wa danka ya karanta da shi sai ka duba waye to yawanci mu kuma yanzu yayi da kaza an bude makaranta a guri can ai an ce ana karatu kawai sai a kwashi yara ri sai a kai su ai ana karatu ri sai a kwasa sai a kai su za ka ga karatun kam za ka iya samu ana yi amma dai tarbiya za ka ga duk wayannan sun yi karanci a makarantun mu gaskiya kuma ko kai ka je ka tsaya tsaye ka ga yanda dalibai suke mu'amalantar malaman su a makarantar to in har tarbiya kake so danka ya samu baka bashi a makarantar ba in kaji irin lafuzan da suke fita daga bakunan daga dalibi zuwa ga malamin wato dalibai yanda suke ga malami kai ka san cewa nan dai ba wata tarbiya koda dai za a ba yaro karatu to ba za a samu tarbiya to malam auza'i kaga sai ce ta'allami sidqa wai gaskiya ake fara koyo qabala an tata'allama al-ilma kafin a koya ma ilimi gaskiya ake koya ma ga mutun gashi rara yaro yana karatu amma yanzu nan sai ma kariya shi ya zubar da ruwan ka cewa ya zuba sai ya ce ba ni bane waye kaza kawai zai ce ba shi bane wani abun ma gashi kana kallo a tattare da shi amma sai ya ce ba shi bane to kaga abinda magabata shine ta'allami sidqa wai gaskiya saboda muhimmancin ta ita ake fara koyo qabala an tata'allama al-ilm wannan maganar auza'i kenan wa qala waqi' rahimahullahu ta'ala yace hadhihi sana'a لا يرتفع بها الا صادق wannan sana'ar ta ilimi ba mai daukaka da ita sai mai gaskiya in hadhihi sana'atu wannan sana'a da kake kallanta ta dalibta la yartafi'u fiha babu mai samun daukaka a cikin ta illa sadiq sai mai gaskiya sai wanda yake yin gaskiya in ba haka ba za ka ga mutun da tarin karatu amma babu daukaka maganar sa ba ta da tasiri cikin jama'a fa ta'allam rahimakallah yace Allah ya maka rahama dalibin ilimi ta'allami sidqa ka fara koyan gaskiya qabala an tata'allama al-ilma tun kafin ka koyi ilimi والصدق ita kuma gaskiyar nan ilqa'ul kalam ala wajhin mutabiq lilwaqi'i wal'itiqad wannan shine gaskiya ka fadi magana ta yi daidai da abin da ya faru kuma ta yi daidai da al'itiqad abin da yake na kudirin abin da ke zuciyarka ka fadi magana ta yi daidai da abin da ke cikin zuciyarka kuma waqi'in rayuwarka ya nuna haka fasidqu min dariqin wahidin ita kuma gaskiya hanyar ta guda ɗaya ce lallanta zaka ce a aini me yasa baka biyo ta hanyar gaskiya ka ce hanyoyin gaskiya ga sunan da yawa aini ta can nabi hanyar gaskiya guda ɗaya ce tak amma naqiduhu amma kishiyar gaskiya alkadhibu ƙarya kenan fadrubun kala kala ce wa alwanu launi launi daban ce ƙaryerai suna nan da yawa fadrubun iri iri ne wa alwanun da kuma launi launi kala kala wa masalik sannan ƙarya tana da hanyoyi wa audiya tana da kwarirrika da kwazazzabai yajma'uha thalathatun amma dukkanin wata ƙarya da kake gani ƙaryoyi ko ƙarerai guda uku sun tattare sauran gaba daya ga su kamar haka kadhibul mutamallik akwai wani ƙarya da ake kira dan zuki ta mallake ne wato kadhibul mutamallik wato ƙaryar wanda yake neman shiga ƙaryar wanda yake neman shiga ko wajen mai mulki ko wajen wani mai kuɗi ko wajen mai wata dama wannan shi ake kira da kadhibul mutamallik wa huwa shine ma wa huwa ma yukhalifu al-i'tiqad shine abinda yake fada ya saba da abinda ya kudurce a zuciya wa yudabiqul waqi'a ma yayi daidai da abinda yake faruwa a alajana kokari Allah ya saka da alheri ai kaza kaza sai ya fada dan alaji ya ji dadi ko kuma ranka ya dade ai ana yaban ku a gari ai alhamdulillah ai masu mulki in suka zama irin ku ai masha Allah ai irin ku ne irin su sayyidina Umar ko Abdul Umar dan Abdul Aziz na fata an gane to na bar na farko wa huwa ma yukhalifu alwaqi' wal i'tiqad kai ko shine kadhibul mutamallik shine wa huwa ma yukhalifu alwaqi' abinda yake waki ya saba masa wal i'tiqad sannan ya saba da abinda yake kudur abinda ya kudurce a zuciya kaman ya tamallaku liman ya'rifuhu fasikan kaman wanda yake neman shiga ga wanda ya san fasiki ne shi ya san fasiki ne aw mubtadi'an ko dan bid'a ne fa yasifahu bil istiqama sai ya sifanta shi a matsayin mutumin kirki waqi'in ya nuna ba haka bane shi ma a zuciyarsa ya san ba haka bane amma zai sifanta shi da me al istiqama saboda yana son neman shiga wajen sa ko yana son ya samu wani abu a wajen sa ko yana son ya samu wani matsayi ko wani mukami a wajen sa to wannan ita ake kira da kadhibul mutamallik akwai irin waɗannan samfurin mutanen ta biyu wa kadhibul munafiq akwai ƙarya irin ta munafiki wa huwa ma yukhalifu al-i'tiqad ita ce ƙaryar da ta saba wa abinda mutum ya kudurce a zuciya wa yudabiqul waqi'a amma tana daidai da abin da yake faruwa a ƙasa in ka kalli waqi'in yayi daidai da waqi'in abinda ya fada yayi daidai da waqi'a amma ya saba da abinda ya kudurce a zuciyarsa kal munafiq yandiqu bima yaquluhu ahlus sunnah wal hidayah kal munafiki yace kaman munafiki yandiqu bima yaquluhu ahlus sunnah wal hidayah zaka dinga jin yana fadar irin abinda ahlus sunnah suke fada wal hidayah da shiryayyun mutane yanzu in ka ji abinda yake fada kai ka rantsa da Allah ahlus sunnah ne kuma zaka ga cewa yana fadin irin abinda ahlus sunnah suke fada duk da cewa shi a zuciyarsa bai yadda ba wannan ita ake kira da kadhibul munafiq wa kadhibul gabi akwai kuma ƙaryar da ake kira da kadhibul gabi bima yukhalifu alwaqi' wa yudabiqu al-i'tiqad ita kuma ƙaryar tana saba wa waqi'i abinda ake gani a zahiri sannan tana daidai da abinda ke cikin zuciya wannan ita ake kira da kadhibul gabi kaman ya'taqidu salaha sufiyyin mubtadi'in fa yasifuhu bil wilaya wawa kenan ƙarya irin ta wawa kenan kaman wanda zai kudurce sufi ai mutumin kirki ya dinga kudurce salah wato salaha sufiyin ya dinga ganin ai wani sufi sala wato salihi ne mutumin kirki mubtadi ma'ana gashi sufi dan bid'a amma shi ya kudurce wato nagartar wannan sufin fa yasifuhu bil wilaya amma ya dinga ce ai tabi jama'a ai wali ne ai auliya ne auliyaullah an gane ku to wannan ita ce irin ƙaryar gabi shi a aqidarsa ya yarda wannan mutumin kirki ne kuma wali ne ma shi a wajensa an gane ko amma kuma ya saba wa me alwaqi inda ya san waqi to da ba zai siffanta wannan sufin mubtadi da cewa wali bane to wannan ina ganin zamu dan tsaya anan sai mu dauki sharhin wayannan maganganun duk a Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala insha Allah wani satin zai dan sake buda mana wadannan karerai guda uku abinda muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana na'am